Trouble Master.
Salim Smart, Ali Jitani, and Zaki Maka. Ah, and then as a Nitalochi, Akaban so Inga Fushinki, Kewariki Baz and Jureba. So me Aiki ta Azanchi, Kinga Inaka Unariki, Ni Baz and so Kikuji Mimba. Sun sama gaba ke kuma baki gane haka ba dawo dawo yar baba ciwon su bai warke ba soyayyar ba ta kare ba ko in ce ba a fara ba
Prince of the Moon.